da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
sai bantai mako cikin wannan laiki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
ya rabbi kare sira gun taskar faruwa da kabai wahinki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
sannan san ya shirfa daki daki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
bani kariya ya kafi kai min sari ga mai mugun aiki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
jani mai ban mamaki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
gaisuwa gare ka wana baban fadila da tijan kirki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
taskira sirrin mai daki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
ke sai da fatiha kin zan murhu da ke mazaje ke girki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
shehuni ya ki karmosin ki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
shehuni gaban ki da bayan ki yar make mai kare aiki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
to ga ki sai da kyan alin kike sara barki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
tambura dai wa sarki ne martaba ta sa sauraren ki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
sufar muradi ta koma taki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
ki kasuwa mutanen komai ne mai sanin ki bai sare sarki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
ayyukan ki sun kare aiki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
igar kuwar mazaje gargausi wai ta ya kike yin zancen ki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
mamma so nake in san ki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
sallama ma farin zance yau makiya suna jin tsoron ki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
shi mai rabuwa shi kira barki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi
dan sai da ke ake kai labari sai da ki horan kaunar ki
sai da fatiha sun cuta ya gurin ummul khairi gari mukin zama gamzaki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
to mai akwai yashe shike tari mai gani tarai shi zai ganki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
cikin damkewarki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
ni sai da dake nai to goto ban abin da gausi ya baki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
kai ne inda gausi ya kanki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
to sha ya babati ya sha zagi na fahimci komai ambaki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
Daiman cikin aikin gausi kin gaji da kowa labaiki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
wayoyi na kamar mama ta ne shehu ne samin kaunarki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
Abiya uwar ummul khairi ya gama makomai ambaki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
Labiya uwa gun audalla tai bukin gure mai farfarki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
Darmushi zai rabe ki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
eh sabiyar fatiha si ne tambaya da amsa sunanki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
Madora hannu kan danki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
ki mai gari da daji mai kauye bayyana rikice boye warki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
sannu mai ababan mamaki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
ya arifa wal majzubai ku yanki na isharar sabanki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
Sayyida Fatiha in ya si juriya tana adabi hunki
Sayyida Fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
To mai ubangida shike iko daiman ki bar mu masoyanki
Sayyida Fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
sai da ki min daukin ki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
iya wa gurin mallam si sai shehi cota mai zancen ki
sai da fatiha sirrin cota
ba yi jadu dukkan zancen ki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
to sayyidi rabili na san ki ya kiyaye komai domin ki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
to bari dai na sa ayya banginan zanja burki
sai da fatiha sirrin cota ya gudu ummul khairi
I'm gonna